Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta kaddamar da shirin sayar da shinkafa da sauran kayan abinci kamar su masara da gero a cikin farashi mai sauki a fadin jihar. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta kashe sama da naira miliyan 200 wajen sawo ton 1,580 domin sayar wa jama'a, bisa la'akari da yadda jama'a ke fama da ƙarancin cimaka a wannan lokaci. Kamar yadda makaddashin gwamnan jihar Alhaji Muhammad Kitso ya bayyana a lokacin kaddamar da shirin sayar da abincin, sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indachi ya yi ƙarin haske akan yadda suka tsara sayar da abincin ga jama'a.
Wato kamar shinkafa kwano ɗaya a kasuwa, in misali 600 ne abinda za su sayar da shi, nan wannan mummunin da gwamna Bakar Sani Bello ya bar 300 za su sayar da shi. Kuma wannan yayi ne ba mina kawai ba, duk local government 25 na jihar Niger za wannan zai sai. Kuma yace ya ja hankulan wanda suke haka ba da umurni wannan su yi wa Allah, su yi wa Annabi, su yi hadalci.
To ba da ma mutum a saida mai buhu kenan shi kadai?
A'a, ba ba da umurni a saida buhu ba, saboda ana son koda kadan ne kowa da ya samu.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da malamai ke bayyana mahimmancin kai ɗauki ga jama'a, musamman a wannan lokaci na Ramadan. Kamar yadda shugaban gudanarwa na ƙungiyar Izala a Najeriya, Sheikh Abdul Muhyi, ke cewa
shi mutanen da Allah musu farcen susa su fito da dukiya, Allah ya kawo hanyar da za a shiga aljanna, a sai abinci, a raba mutane. Wallahi wani ko bai ce komai ba, murnar da yayi Allah sai biya mutum bukata ma bai sani ba.
Ga alama dai shirin sai da abincin a cikin farashi mai sauki ya faranta ran wasu mabukata.
Sunana Salu Isa Mayaki, na yi murna kwarai da gaskiya.
Nawa aka saida ma kwano?
An saida ma kowane kwano daya naira 300 kenan.
Na shinkafa
kenan.
A can kasuwa nan kuke saye?
Shinkafa a kasuwa naira 650 ne.
Sunana Rashidat Abdulrahman. Kya mun gode ma gwamnati, saboda during lokacin azumin abubuwa a kasuwa sun yi tsada, mudun rice 500-550 ake samu, kuma na amana soki an ce mu kawo 300 a mudun, kuma gero sun ce naira 80 a mudun. Gaskiya mun ji dadin.
Bincike da ya nuna cewa akwai dimbin jama'a da suka fada cikin halin damuwa a sakamakon tsadar kayan abincin a kasuwannin Najeriya, da kuma uwa uba rashin abin sayan wato kudade a hannun jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.